sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne ta da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ci gaba da biyan tsagerun yankin Niger Delta Alaus Alaus din da ta daina biyan su wani lokaci can baya sai kuma ku ji yadda dalibai a jihar Niger Nigeria da ke karatu kasar waje suka koka akwai mu da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahamin sai sakonnin da ku ma sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran sukar da dan takarar shugaban Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake sha ta kar tsanani jiya talata saboda sukar wani iyalin musulmin Amurka waɗanda ɗansu ya mutu a yayin da yake yaƙi ma Amurka a Iraq a shekara ta 2004 shugaba Barack Obama ya faɗi a fadar shugaban Amurka ta White House cewa Trump wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne da ya shiga siyasa a karon farko bai cancanci gadarsa ba a matsayin shugaban Amurka kuma a wato inji Obama Take-takensa na ci gaba da tabbatar da hakan. Obama, wanda ya bayyana goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a matsayin wadda za ta gaje shi a bayan da ya sauka daga mulki, ya kalubalanci 'yan Republican da su dawo daga rikiyar Trump. Ya ce, ƙorafin Trump game da Kir Khan da matarsa bayan sun bayyana goyon bayansa ga Clinton a babban taron jam'iyyar Democrat bai dace ba. Obama ya ce muddin 'yan Republican ba su yi watsi da Trump ba, to ƙorafin da suke yi game da shi shirme ne kawai. Da yake mai da martani Trump ya zargi Obama da gazawa a shugabanci. Ya ce da Obama da Clinton, wadda ta zama sakatariyar harkokin wajen Amurka a gwamnatinsa a wa'adi ɗaya, sun rikirkitar da gabas ta tsakiya. Sun sa masu tsauran ra'ayin IS sun mamaye Iraki da Libya da Siriya.
Jami'an gwamnatin Amurka jiya Talata sun mai da martani mai kakkausan harshe kan zargin da shugaban Turkiyya wanda ya sha da kyar a wani yunkurin juyin mulkin a makon jiya cewa kasashen yamma na goyon bayan ta'addanci kuma suna goyon bayan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin shugaba Recep Tayyip Erdogan na da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma bacin ransa kamar yadda ya ga ya dace a cewar mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby. Erdogan ya jaddada a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin tun farko jiya Talata cewa daga waje aka tsara juyin mulkin da wasu 'yan kasar suka yi yunkurin yi ya ci gaba da cewa sai ga waɗanda Turkiyya ke ɗaukansu a matsayin abokai na haɗa baki da wasu masu yunkurin juyin mulkin da 'yan ta'adda mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen ya jaddada cewa duk da ci gaba da maganganu masu ɗaci da Erdogan ke yi abin da yake da muhimmanci dai yanzu haka shine dangantaka da Turkiyya na ci gaba.
To karfa a sha'afa da shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar China ta yi shelar tanada hukunci mai tsanani ga duk waɗanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen China ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin nata a tekun kudancin China. Jiya Talata kotun kolin China ta ce masuntan da ke shiga ruwayen China fiye da sau ɗaya a shekara za a ci su tare kuma da ɗaurin shekara guda a kurkuku. Kotun ta kuma tanaji hukunci kan kama sauran halittun ruwa. A watan jiya wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Hague ta zartasta hukunci cewa ƙasar China ba ta da iko kan ruwayen na tekun kudancin China ciki har da wani yanki mai kunshe da albarkatu mai tsawon mil 200 da ke tsibirin Spratly. Ministan tsaron China Chen Wangong ya yi gargaɗi kan yiwuwar barazana ga tsaron China daga gabar teku, inda ya yi gargaɗin cewa ya kamata China ta kintsa don yiwuwar shiga abin da ya kira yaƙin al'umma a teku don kare ƙasar. ita ko Japan da take nazarin yanayin tsaro a yankin jiya Talata ta ce China fa ka iya kuskuren ta kallo wani al'amari mai mummunan sakamako saboda manufofinta masu cike da takala kotun dindindin ta sasanta rigingimin iyaka ta zartar da hukunci cewa gine-ginen da China ke yi a yankin sun yi mummunar illa ga halittu a yankin
Shugaban Obama da Prime Minister Singapore Lee Hsien Sen Lung sun jaddada aniyarsu ta kaddamar da yarjejeniyar yankin Pacific ta Trans-Pacific mai cike da takaddama. Jiya Talata a fadar White House Obama da Lee sun tattauna kan yarjejeniyar ta kasashen yankin Pacific ko kuma TPP a takaice wadda yarjejeniyar cinikayya ce ta kasashe 12 wadda ta kasa gaba baya. Mafitar ba ita ce ficewa daga yarjejeniyar cinikayyar ba duniya baki ɗaya ba a cewar shugaba Obama a jiya Talata shi kuwa Lee cewa yi muna fata kuma mun san cewa shi ma shugaba Obama na wannan fatan cewa majalisar tarayya za ta amince da TPP kwanan nan a cewar Lee din labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun yankin Niger Delta da gwamnatin tarayya ta cigaba da biyan su allowance din su ga Lamido Abubakar da karin bayani a cikin wannan rahoton
Gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce tana ci gaba da biyan tsofaffin ƴan bindigar yankin Niger Delta allowance din su bayan wani tsaiko da aka samu na tsawon watanni hudu mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan ƴan bindigar yankin Niger Delta kuma shugaban shirin afuwar gwamnatin kasar Brigadier General Paul Boro mai ritaya ya ce an samu wani tsaiko ne na biyan tsofaffin ƴan bindigar yankin na Niger Delta sakamakon matsin tattalin arzikin da kasar ta Najeriya ke fuskanta a halin yanzu ranar Talata 2 ga watan Agusta ne gwamnatin Najeriya ta ci gaba da biyan kudade na allowance na naira 65,000 kowane dan bindiga dake cikin shirin afuwar gwamnatin Najeriya bayan da ga biyan ƴan bindigar na Niger Delta makudan kudade shirin na afuwar gwamnatin Najeriya ya tanadi horar da tsofaffin ƴan bindiga domin kawo ƙarshen kai harhare a sassa da daban kan bututayen mai a yankin na Niger Delta to koyaya ƴan bindigar suka ji da wannan mataki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dauka na ci gaba da biyan su a halin yanzu a wani gangami da suka yi a Isaac Boro Park a birnin Port Harcourt domin nuna murnar su wani tsofin dan bindiga da ya aje makamansa ga abin da yake cewa yace wannan shine karan farko da muke yabawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan ci gaba da shirin afuwa gwamnati gare mu kuma wannan mataki na biyan mu abin marhabin ne domin mun fito daga cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta shi kuwa wannan yace God has come to our aid. Yana cewa ne muna godiya ga Ubangiji bisa soma biyan mu allowance din mu a yankin Niger Delta lalle muna cike da farin ciki wani Musa Sa'idu dake bibiyar harkokin ƴan bindigar yankin Niger Delta kuma wanda ya san su yayi tsokaci akan wannan mataki na ci gaba da biyan su allowance din su yace
a biya yayi daidai amma mu abinda muke cewa shi wannan abun za a hana shi za a bari a December mai zuwa kuma ya kamata ayi haka kuma saboda shi wannan biyan mu dai muna ganin ba wani tasirin da ya kawo a Niger Delta kaga dai bai kawo ni cigaba ba kuma wannan biyan shine yasa wasu kungiyoyi suke tasowa su ma suna cewa su ma sai an sa su yanzu ka san cewa akwai tsakiyar sun fi 100,000 ba su cewa su ma sai an sa su cikin wannan biyan da ake yi kuma yawancin tsakiyar wanda ake aka tura waje zuwa training din nan ba tsakiyar ba ne ba ɗan yakin wani yanayin Niger Delta ba ne wasu Igbo ne da suka biya kuɗi wasu sun sa ƴan matan su ne to saboda haka shi wannan abun tasirin sa kaɗan ne ba wai baya da yawa
bai ne dai sun nuna cewa gwamnatin Najeriya na da niyyar kawo ƙarshen shirin afuwar gwamnatin ƙasar ga ƴan bindigar yankin na Niger Delta nan da shekaru 2 masu zuwa hakan kuma gwamnatin ta nuna cewa za ta fito da wani shiri na a koma gona ga ƴan bindigar yankin na Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya
to an gaishe ka Lamido kafin mu ci gaba a shakata da wannan To ma dalla mun gode amata masu wakan amarya. Daga batun yankin Niger Delta sai kuma na jihar Niger inda daliban jihar dake karatu a Masar suka koka cewa an kyale su ba a biya su allahu salahu din su ba. Ga Mustafa Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Dalibai yan asalin jihar Niger dake karatu a Jami'ar Al-Azhar dake kasar Masar sun nuna damuwa akan rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger daya daga cikin shugabannin kungiyar daliban Malam Muhammadu Bello Musa ya ce duk da yake sun sha mika kokon barar su akan neman taimakon ga gwamnatin jihar amma har yanzu babu wani bayani kamar yadda yayi karin bayani.
A gaskiya mu dalibai musamman yan jihar Niger dake karatu kasar Masar babu wani tallafi dake zuwa mana daga ainihin gwamnatin mu ta jihar Niger.
Kaman adadin ku yana da yawa a jami'an nan ku yan jihar Niger?
Adadin mu jihar Niger in an ce yan bangaren masu karatun addini da masu karatun zamani boko da sauransu gaskiya muna da adadi mai yawa wanda ba mu rasa kai mutum 100 da wani abu wanda yake dukkan mu yan jihar Niger ne musamman waɗanda ke cikin binnin Al-Qahira banda wanda suke irin su Askandariya da sauran wurare haka muna da yawa dan haka muna da kungiyar mu.
Menene kadan daga cikin wahalhalun da kuke fuskanta sakamakon rashin samun tallafin?
A gaskiya babban abubuwan da muke fuskanta watan yana daga ciki watan abun da ya shafi kaman kayan karatu kaman littafai ko kuma wurin zama wanda kuma gaskiya muna kira ni madadin sauran yan uwa na dalibai wanda muke Jami'ar Azhar da sauran ma wanda suke sauran jami'o'i 6 October da sauran su muna kira ga jihar Niger gaskiya ta yi kokari ta kula da dalibanta masu karatun addini da kuma suke karatun bokon gaba daya.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin commissioner ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ya ci tura to amma ga abinda sakataren labaran gwamnatin jihar Niger Jibril Baba Indachi ke cewa akan wannan lamari.
Duk wanda da yake makaranta dan Niger duk inda yake duniya inda bisa kaida ne kamar wanda kake magana da yawan su ba wai lokacin shi gwamna Bukar Sani Bello suka fara ba amma bai yiwuwa duk wanda yake makaranta dan Niger gwamna Bukar Sani Bello inda an san da su kuma ana nan duk abin da ya kamata da za a bisa kaida insha Allah za a ba su kuma wani abu dai a yi hakuri a san a yi bincike a san cewa ba wai an yi cikin diganga ba ne ko saboda a sa su cikin wani hali ba haka ba ne.
Masana harkokin ilimi dai sun bayyana cewa tallafawa dalibai na ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa sashen ilimin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu doshi batun ma'aikatan kamfanin harhada motocin Steya Nigeria Limited wanda yake Bauchi. Waɗanda yau kusan shekaru uku cif ba a biya su albashi ba balle batun sauran kuɗaɗensu na allowance. A zamanin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo na farko, wato lokacin yana soja, aka kafa wannan kamfani na harhaɗa motocin Steya, wanda marigayi janar Shehu Musa Yar'adua ya buɗe da kansa. An kafa kamfanin nan tare da haɗin kan kamfanin Steya Daimler Puch na ƙasar Austria. A zaman wani bangaren koyar da fasahar harhaɗa motoci ga 'yan Najeriya a wancan lokaci sai kamfanonin motoci daga ƙasashen waje su riƙa shigowa da ƙarafa na motocin ana haɗa komai daga ƙasa a Najeriya. Kamfanin na Steya ya yi suna sosai wajen harhaɗa motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma trailer da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harhaɗa motoci ma wani kamfani mai suna Scintilla a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kaɗar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarda sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. To amma daga bisani sai abubuwan suka juya dalilin da har yasa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a Steya. Duk da haka, an bar wasu ma'aikatan su fiye da 100, waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki ma wannan kamfani. To amma a yau ana dab da cika shekaru 3 ba a biya su albashi ba. Yau za mu faro da batun su.
Sunana Comrade Sani Garba, shugaban ma'aikatan kamfanin Steya, kamfanin hada motoci na Steya da yake na cikin garin Bauchi.
To me ke tafe da kai?
Mun zo ne mu kawo koken mu na game da matsaloli da ma'aikatan mu muka shiga na shekara da shekaru, musamman abin da ya shafi bangare na albashi, wanda a yanzu haka nake maganan nan muna bin albashin shekara 2 ta Mauce ta shiga na 3, don rabon mu da albashi tun daga watan 9 na 2013 har zuwa yau babu ko sisi.
Wani dalili?
To dalilin shine su management na wannan kamfani kullun sukan mana bayanin cewa basu da kuɗi ne. Basu da kuɗi ba mu san dalili ba. Tunda kamfanin nan an sayar musu ne, dama kamfani ne na gwamnatin tarayya. Aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka saida musu wannan kamfani. So aka karbi wannan kamfanin, to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama, babu yabo wa fallasa. To kafin zuwa shekaru 3 da suka wuce nan abun ya rigarije gaba daya.
Mai aka saida kamfanin?
Wannan kamfani an sayar ma wasu group ne da ake kiransu wai Santila. To wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne Santilan, abin ya gagara. Yawa, wanda kuma shugaban su a ciki shine Alhaji Bello Kirfi, wazirin Bauchi, shine chairman na board na wannan kamfani. Sauran wanda suka shafi, wanda suka sayi wannan hannun jari na wannan kamfanin ba mu san su ba.
To tun washe aka sayo da wannan kamfani ne?
Tun shekara 2007 aka sayi da wannan kamfani.
Kamfanin Santila
ne? Ba kamfanin Santila.
To wa suke biyan ku albashi daga lokacin da yake aka sayi da hannun jarin kamfanin?
Lokacin da aka sayi da hannun jarin kamfanin da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi, saboda sun zo sun samu mana kuɗi a ƙasa. To tun da suka dauki wannan kuɗaɗen da muke da shi a ƙasa suka biya mu albashi da kuɗi ya ƙare, kuma sai abu ya tsaya.
To da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki?
Kwarai kuwa, a yanzu haka da muke magana da kai dinnan, mu muna nan muna kan aiki. So amma a shekaran da ta gabata, kusan ƙarshen shekara a watan 12, mun zauna da management aka yi magana, aka samu wasu daga cikin ma'aikatan mu aka tura su hutun dole, akan cewa kuɗin ya gagarya musu nauyi, saboda aka bidu su rage, saboda shi in an tura mutum hutun dole albashinsa ba duka ake biya ba. So sai aka rage, aka tunkuɗa wasu daga cikin mu hutun dole.
Kaman mutane nawa ne wannan ya shafa?
A takaice mutum sun kai 70 wanda suke waje a matsayin suna hutun dole.
To kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin waɗannan basu suka na albashi?
A yanzu haka ma'aikatan mu 100 ne da wani abu, wanda da sun zo sun sami kuma mun kai mutum 500, amma kusan an sallami kowa. Saura mu wannan muka rage 100 da wani abu.
Su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali, yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake yi, tunda yake dai albashi ma gagarabiya?
Yanzu abin da ake shi ne a cikin traktoci da suka siyo suka kawo, in mun dan hada kadan aka dauka aka sayar, to kuɗin da aka samu na wannan traktor maimakon ya zamanto cewa an sa wasu a ciki an mai da shi hannun jari, wasu kuma an ba wa ma'aikata, to da a sai da kayan da ya fita kuma ba san ina ne kuɗin yake yi ba. So saboda haka mun yi iya kokarin mu bi sabu mu ga cewa wannan kuɗin ya fita, amma abin ya gagara. Kuma a yanzu da nake maka magana nan, kusan traktocin da suka kawo din sun ƙare, saura ƙwaya 11 ne wanda yake a cikin factory din, sai wanda ake gaya mana an so shi tun shekara 2012, wanda suna nan a Lagos, an gagara clearing din su. Daga baya aka zo aka ce sun shiga damaraj ma da a sai da su a matsayin gwanjo, tukunna wai kamfanin ta je ta sake saya, da suka saya kuma aka bar su a nan Lagos din. Muka ce musu a dauko wannan traktocin a kawo su, don muna da wuri da zai aje traktor 1000. Aka dauki wannan traktor kwaya 100 ne da guda 3, amma suna nan a Lagos, wanda hakan kuma ana biyan kudin haya miliyan 8 kowane wata ga wannan traktor shi da aka aje.
Wa yake biyan wannan kudi?
So da san management na wannan kamfanin, so shine abun ya ƙara kulle mana kai, muka rasa gane me yake faruwa.
Ainihin war kamfanin dama a ina yake?
Ainihin war kamfanin tana Australia ne. To Australia da suka zo suka janye sai suka bar mu. To lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin, ana ci gaba, saboda jihohin wasu daga cikin arewa maso gari a ciki, to sai zaman to su suke gudanar da ayyukan wannan kamfani. Lokacin muke karkashin gwamnatin tarayya din, kusan kashi 50 na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba. So zuwan wannan din maimakon ya zaman to abin ya ci gaba, kuma sai ya koma baya.
To kun taba zama da su domin a samu daidaito domin a warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku?
Mun zauna da su ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, amma abin ya ci tura. Duk lokacin da muka zauna da su sai dai alkawari, in muka zauna aka yi alkawarin kuma ba za a cika ba. A yanzu haka nake maka magana, mun yi alkawari da su, sun gaya mana cewa tabbas za su yi kokari su samu mana wani abu, wanda mun mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage, ƙarshen watan 9 ya gagara. aka zo cikin watan goma muka kira su ya gagara muka sake hada su da national headquarters namu suka yi magana da su suka ce eh lallai karshen watan goman nan za su san menene za a yi to yanzu muna cikin watan 11 amma abin har yanzu shiru
wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa
ya wanda muka gani a zahirance shine kananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan muke tare su kusan kowa bai samu albashi din don babu wanda ba a ce mai gashi nan lalle ana biyan sa
baya ga wannan zama da kuka yi da su kun sanar da gwamnatocin shiya arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari
eh kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai BPE Bureau for Public Enterprises wanda su ne hakkokin sai da kamfanonin gwamnati ke hannunsu mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin a cikin na December wanda ya ba su umurni cewa to su kira mu da management din mu tattauna a ga menene matsalan to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda hakan ga takarda muna da shi a kasa wanda mun sa hannu tare da su wanda cewa eh lalle an cimma mu wasu matsaya da su zo su dauki a lokacin ana bin wata 13 suka yi to a nemo ko da wata 10 a bamu sauran wata 3 din daga baya a hankali a zo a sasanta yanda za a biya su ya gagara to anan ma su BPN suka ce to sun ba su ka'ida akan cewa tun da hannun jarin da aka zama kashi 70% to lalle su sai da kashi 40 ma wasu wanda suka sanda su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfanin ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa akai mana a Corporate Affairs Commission akan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka shi ita santila kin da suka sai wannan kamfanin suna da daman su sai wannan kamfanin to abun halinka da yanayi na kasar Najeriya da muke ciki wannan kamfanin an bu an sai matun faro wani kamfani da yake Kaduna su ne wanda aka yi Kaura Motors su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar ma santila to daga bincike muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin steya amma wa'annan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin steya aka sayar musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da da su iya rona wannan kamfanin ba sun kuma sake sayan kamfanin ba technical partners don ba a sai da kamfanin irin wannan sai an tabbatar lalle da ku samu kwararru daga waje wanda su ma aikin su ne ya shafi wannan harkokin na da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun hada hannu da su a gudanar da kamfanin to wannan din ma har yau nake maka maganar nan ko bature daya wanda yake da kasan waje wanda za su ce sun dauko sun zo shi nan babu
sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirinmu na gaba a madadin Abdulwahab Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya
to Allah ya kyauta yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America daga Uzeri Manhat bakon nisan na ka jihar Kaduna Najeriya hakika yau zan ba da ra'ayi na ne musamman ga gwamna na gwamnatin Kaduna wanda har yanzu akwai malaman makarantu da ba ba su albashi ba na irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa ya kamata muna kira da gwamnatin Kaduna ne biya albashi din al'umma biya bukatun kansu
Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malam fashi ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna ya kamata gaskiya ma'aikata a biya su haƙoƙin su a biya su albashin su saboda suna shiga cikin wani mugumo ya cin hali
assalamu alaikum sashi Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria yau zan bayyana ra'ayina ne ko kuma aliki akan waɗansu abubuwa da daga suna faruwa a ƙasar ta Najeriya musamman wannan badakala da dan majalisar Abdulmuni Jibrin ya bankado na waɗansu ƙarin kuɗaɗe da ƴan majalisar ko kuma shugaban majalisa dogara yayi akan kasafin kuɗin shekarar 2016 sai kuma na ji wai a hannu ɗaya uwar jami'a tana ƙoƙarin sasanta su
to abin da suke san wajen ya tajari cewa talakawan Najeriya ba baki da umai bane, kuma talakawan Najeriya ba jahilai bane. Wannan ba magana sasantawa bace, magana ce a yi bincike a gano gaskiyar al'amari.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To a takaice, sukar da dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake sha ta ƙara tsanani jiya Talata, saboda sukar wani iyalin musulmin Amurka wanda ɗansu ya mutu a yayin da yake yaƙi ma Amurka a Iraki a shekara ta 2004. Shugaba Barack Obama ya faɗi a fadar White House cewa shi Trump, wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne, ya shiga siyasa a karan farko, bai cancanci gadarsa ba a matsayin shugaban ƙasa. Kuma Joe Obama take-takensa na ci gaba da tabbatar da wannan zargi da Obama ke yi. Kasar China ta yi shelar tanada hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen China, ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin wato ruwayenta a kudancin China. Shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong sun jaddada aniyarsu ta kaddamar da yarjejeniyar yankin Pacific ta Trans-Pacific mai cike da takaddama. Masu ayyukan agaji a arewa maso yammacin Siriya da yaƙi ya daidaita sun ce an fa samu iska mai guba da wani jirgi ya zubo.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, da Chubahiro Jiodone da Solomon Abo da suka bada umarni, sai injiniyan mu Cummins. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri, ciki ko hada shirin nan da zan sake dawowa in gabatar, wato himma ba ta garago.